الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yaumuna yammaci na 27 ko 27 ga watan Zulhijja hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 13 ga watan 6 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa dai a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'izi wa jana'izi wa bid'aha littafi ne na babban malami al-allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisin mu na 38 a majalisin da ya gabata mun karanta gaba ta 85 a cikin wannan littafi inda malai yake cewa sunna shine yin sallamar janaza sirran a asirce da liman da wanda ke bayan sa duk daidai ne a wannan babi saboda hadithin Abi Umama a cikin mas'alar da lafazin summa yusallimu sirran fi nafsihi na yansaribu sannan yana yin sallama a asirce a cikin zuciyarsa lokacin da zai juyo sunna kuma shine wanda ke bayan liman su ma su yi irin abin da liman yayi wannan hadithin yana da shahid duk da shahid din sa mauqufi ne kamar yanda bayani ya gabata daga Abdullahi dan Abbas cewa kana yusallimu fil janazati taslimatan khafiyatan cewa Abdullahi dan Abbas ya kasance yana yin sallamar janaza sallama a boye kuma isnadin wannan hadisin da cewa athar ne na wato da ya cike zuwa ga Abdullahi dan Abbas magana ce mai kufiya amma isnadin ta hasan ne sannan yayi ruwaya daga Abdullahi ibn Umar cewa kana idza salla alal janaiz yusallimu hatta yusmi'a man yali wato ya kasance idan yayin sallar janaza Abdullahi dan Umar yana yin sallama har a sallamar yakan daga sauti ya jiyar da wanda ke kusa da shi shi ma isnadin wannan magana isnadi ne wanda yake ainihin wato sayi wanda duk bayani ya gabata game da wannan sannan mun karanta gabata 86 bai halatta yin sallar janaza a wasu lokuta guda uku waɗanda aka haramta yin sallah a cikin su in babu larura saboda hadithin Uqbata bin Amir radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathu sa'atin wasu lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna Uqbata bin Amir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin sallah a cikin wasu lokuta guda uku aw anna qabira fihinna mautana ko kuma mu binne matattunmu a cikin su lokacin da rana ta fito gabaki ɗayan ta dinnan farkon fito wata a jira har sai rana ta daga sama lokacin da rana ta take tsakiya a jira kar ai sallah har sai rana ta karkata lokacin da rana ta karkata za ta fadi a jira kar ai sallah kowace iri koda sallar janaza ce a jira har sai ranar ta fadi wannan hadisi ne na Muslim Abu Awana Abu Daud Imam An-Nasa'i Tirmidhi duk sun rawaito wannan hadisin da Ibn Majah, al-Imam al-Bayhaqi, da Dayalisi, Imam Ahmad, ta hanyar Ulay Ibn Rabah anhu. To wannan yana nuna cewa ba abin ne mamaci a waɗannan lokuta. Mun yi bayani a wannan lokacin cewa kamata yayi al'umma su dinga la'akari da wannan hadisi na Uqba bin Amir, la'akari da lokacin da mutum ya mutu, in daidai da irin waɗannan lokutan ne a saba dan kar a ci karo da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An hana yin sallah lokacin da rana take fitowa, wannan aka ce mutum koda misali kamar yadda muka bayar wanda ya kwanan keso da daddare ya rasu, to in za a sa lokacin a yi la'akari da yaushe rana take fitowa, to sai a dan saba da minti 5 ko 10 ko 15 daga lokacin da rana take farkon fitowa wannan tata. Sannan sai a sa misali muka bayar a wancan lokacin muka ce idan rana tana fitowa karfe 7, to sai a saba a ce za a yi sallar karfe 7 da kwata ko da minti 10 ko wani abu mai kama da haka. Haka idan misali rana tana zuwa tsakiyar sama 12, to in mutun ya mutu koda irin wajen 10 ko 11 ya rasu, to sai a ce bayan an yi sallar azhar karfe 12 da rabi ko da daya saura kwata ko wani abu mai kama da haka za a yi masa sallah. Haka idan mutun ya rasu da yamma lokacin da rana take shirin faduwa, to shi ma koda an shirya shi za a saurara ne har sai ranar ta fadi. Koda ko za a yi sallar janazar sannan daga baya a yi sallar magariba babu laifi, in dai ranar ta fadi lokacin da aka hana din ya riga ya kau. To wannan duk bayani ya gabata. Alhadithu bi umumihi yashmalu salata alal janaza, wato hadithin in ka kalli gamewar sa da fadin sa ya kunshi har sallar janaza. Wa huwa alladhi fahimahu sahaba, kuma wannan shine abinda sahabbai suka fahimta game da wannan hadithin. Imam Malik a cikin Muwatta ya ruwaito hadithin ta hanyar sa Imam al-Baihaqi ya ruwaito daga Muhammad ibn Abi Harmala cewa Zainab bint Abi Salama ta rasu lokacin Tariq yana Amirul Madina, ma'ana Tariq lokacin yana ainihin wato gwamnan Madina, sai aka zo da jana'izar Zainab yar gidan Ummu Salama bayan sallar asuba, aka ajiye ta a baki'a. Tariq a al'adarsa yana yin sallar asuba da wurwuri farkon ainihin wato lokaci. Sai Ibn Abi Harmala ya ce fa samitu Abdullahi ibn Umar yaqulu li ahliha, yace sai naji Abdullahi dan Umar yana fadawa su ma'abota wannan janaza magawa, yace ko dai ku yi sallah akan gawar ku yanzu ko kuma ku batta har sai rana ta daga, ma'ana babu laifi bayan sallar asuba mubasharatan a yi sallar janaza. Misali kwanan kinsu yayi rana tana fitowa karfe 7, to za a iya cewa za a yi sallar sa karfe 6:30, kaga lokacin rana bata fito ba. Wannan ba in ku har aka jira lokacin da rana ta fito, to a jira sai rana ta daga. Na fata an gane. Wannan shine abinda wa sanaduhu sayyun, wannan shine abinda muka ji daga Abdullahi dan Umar, wato wa sanaduhu sayyun ala shartu shaykhain. To dukkan waɗannan dai suna fa'idantar da mu yin sallah a waɗannan lokuta an hana. Duk da cewa al-Khattabi a cikin Ma'alimus Sunan yayi wata magana ga magana ta sa a takaice, yace ikhtalafa an-nasu fi jawazi as-salati ala al-janazati wa ad-dafni fi hadhihi as-sa'at, malamai fa sun karu juna sani sun yi sabani game da halaccin yin sallah da kuma binne mamaci a waɗannan lokuta guda uku. Mafi yawan malamai ma'abuta ilimi sun tafi zuwa ga hana yin sallah akan mamaci a waɗannan lokuta. Shine ra'ayin Aba Ibn Abi Rabah, Imam An-Nakhai, Al-Auza'i, Al-Thawri da ashabul ra'ayi da Ahmad da Ishaq da Shafi'i da Ishaq. Imam Shafi'i shi kuma yana ganin a iya yin sallah, a kuma iya binne mamaci a kowane lokaci cikin lokuta ko da daddare ko da rana. Wannan shi ma ra'ayi ne na wasu daga cikin jama'a. Aula li muwafaqati, sai dai wa qaulul jama'a kai afwan, qaulun wa'ancan dandazan malamai na farko. Aula shi yafi dacewa dan yafi shine yafi dacewa da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ta Imam Shafi'i ba ta da goyen bayan hadisi. ومنه تعلم ان دعوى النووي جواز هذه الصلاه بالاجماع وهم منه رحمه الله. تو من شiga gabata wato babi na 14 addafun wa dawafi wa tawabi'uhu wato binne mamaci da kuma abin da ke biye da wannan gaba ta binne mamaci. Mun karanta gaba ta 87, wajibi ne binne mamaci ko da kafiri ne, babu wani gawata gawa da za a batta ta yi tagararran ba a kan titi, a batta a kan titi ba tare da an binne ta ba, ko da kuwa gawa ce wadda ba ta da alfarma, ba ta da kima irin ta kafiri. Wannan kuwa akwai hadisai guda biyu da suka nuna haka. Hadisin farko an same shi daga jama'a da dama cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda cikin su hadda Abu Talhah al-Ansari, wanda mun karanta hadisin sa, inda muka karanta hadisin sanadidu Quraysh, wato manya-manyan shugabannin Quraishawa da aka kashe su ranar yakin Badar, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka dinga jawo su da kafafuwan su aka jefa su a cikin wata rijiya, min aduwa ibadarin daga rijiyoyin Badar, khabithun mukhabbath, wato ba'dhum ala ba'd, haka aka dinga shirga su wani akan wani, illa ma kana min umayyah ibn khalaf, banda umayyah ibn khalaf wanda mun karanta cewa shi gawarsa kumbura tai, wanda har ta cika silken da yake jikin sa, da haka sai suka ji tsoron kar su tafi wajen motsa shi ya zagwanye ko ya zaizaye ko ya bindiga, da haka sai suka bashi a inda yake, amma ragowar wa alqau alaihi maganyabahu min turabin wal hijara, amma ba a bashi haka ba, shi ma aka dinga debo duwatsu da ƙasa ana zuba har sai da aka binne shi gaba daya. To wannan kaga hadisi hujja ne dake nuna cewa gawa koda ba ta musulmi bace, ba za a batta ba ta mutu a ban mutun haka a fili ya zagwanye ya zaizaye anan, za a binne gawarsa. Na ba ta an gane. To wannan mun ji wannan hadisin, ina ganin banda shi ma mun karanta hadisi na biyu, hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lokacin da Abu Talib ya rasu sayyidina Ali yace nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qultu, nace inna ammaka shaykh ad-dalla qad mata, faman yuwari, yace wannan ammin naka dattijo ko tsoho wanda yake batacce ya fa mutu, wane ne zai binne shi? Manzo Allah yace wa sayyidina Ali, idhhab fawarihi, kaje ka binne shi, kar ka ga yawo kowa har in ka binne shi sai ka dawo ka ga yawo. Yace innahu mata mushrikan, sayyidina Ali yace fa ba fu musulmi ya rasu ba fa, ya mutu yana mushriki. Faƙala, manzo Allah yace idhhab fawarihi, nace kaje ka binne shi. An gane ko? Yake cewa fawaraitu thumma ataitu, naje na binne shi na dawo. Yace idhhab faqtasil, kaje kai wanka, thumma la tuhdith shay'an, kar kai komai hatta ta atiya ni har sai ka zo ka sake samu na. Yace naje ne wanka nazo. Qala fa da ali bi da awatin ma yasurruni annali biha humuran na'ami wa sudaha. Qala wa kana aliyun idha ghasala almayyit ightasal, tun daga lokacin sai zama sayyidina Ali inda yayi wa mamaci wanka, to shi ma zai je yayi wanka. Wannan hadisi ne wanda Imam Muhammad ya fitar da shi a cikin musnad din sa, cikin wabnuhu fi zawaidil musnad, ta hanyar Abi Abdurrahman Sulami anhu wa sanaduhu sahihun. Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i da Imam Al-Baihaqi da Imam Ahmad sun fitar ta hanyar Abi Ishaq. Sami'tu Najiyah ibn Ka'b yace naji Najiyah ibn Ka'b yuhaddithu an Aliyyin bihi nahawahu wa ziyadat li Ahmad illa thaniya falin Nasa'i. Wadanda mun karanta wannan gabobin, to mun zo wajen da malai ke cewa wa amma qaulun Nawawi fil Majmu' rawahu Abu Dawud wa ghayruhu wa isnaduhu da'ifun fa huwa mardudun wa la nadri wajhuhu illa an yurida annahu min riwayati abi ishaq wa huwa as-sabi'i fa innahu kana taghayyara lamma kabira fa in kana hadha fal jawab min wajhaini. Anan muka tsaya ko? Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, sai yake cewa amma maganar Imam an-Nawawi fil majmu' a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab, yake cewa wannan magana Imam Abu Dawud da wani sun ruwaito ta, amma isnadin wannan magana yana da rauni, da aka fa huwa mardudun, wannan riwaya mardudiya ce, ba za a karbe ta ba, wala nadari wajhuhu, ba mu sanya fuskar abin yake ba, illa an yuri, da sai dai Imam an-Nawawi yana nufin annahu min riwayati abi ishaq, riwaya ce da aka samu daga Abi Ishaq, wa huwa Sabi'i, Abu Ishaq As-Sabi'i, shi kuma Abu Ishaq As-Sabi'i, fa innahu kana lamma tagayyara lamma kabira, shi kuma ya dan samu ikhtiladin kwakwalwa lokacin da ya manyanta. Fa in kana hadha, in wannan ne dalilin da yasa Imam An-Nawawi ya ce wannan hadisin da'ifi ne, fal jawabu min wajhaini, to jawabin da za a bayar ta fuskoki ne guda biyu. Al-awwal, fuskar farko annahu min riwayati Sufyan ath-Thawri anhu ruwaya ce da aka samu daga Sufyan ath-Thawri daga gare shi wa huwa min athbatin nas fihi shi ko abu wato Sufyan ath-Thawri yana daga cikin athbatun nas cikin malamai tabbatattu fihi game da ruwaya a tattare da shi kama fit tahdhib kama yanda yazo cikin at-tahdhib daga kenan riwaya ce ta Sufyan ath-Thawri shi kuma Sufyan ath-Thawri wa huwa min athbatin nas daga kaga kenan mun samu wannan athani fuska ta biyu annahu lam yanfarid bihi ba shi kadai yayin wannan ruwayar ba bai kadai ta da ruwayar wannan hadisi ba bal jaa min ad-dariqi al-ula kama sabaka yazo ta waccan hanya ta farko kamar yanda bayani ya gabata wa ka annan nawawi rahimahullah kamar dai Imam an-Nawawi rahimahullah lam yaqif alaiha bai samu wani ilimi ko wani bayani ko bincike sahihi ba kan wannan hanya aw lam yastahdhirha hina takallama ko bai tuno ta ya hararo wannan riwayar ba a daidai lokacin da yake magana alal hadith akan wannan hadithin wala allahu itamada watakila kuma Imam an-Nawawi shi ma ya dogara fi tadhifihi alal bayhaqi cikin raunana wannan riwaya ya dogara ne da Imam al-Baihaqi faqad qala al-Hafiz fi at-Talkhis domin al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin at-Talkhis al-Habir mujalladi na biyar shafi na 149 zuwa 150 ba'da an azahu bayan ya koro wannan isnadi li Ahmad zuwa ga Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Abi Shayba wa Abi Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi min dariqi Abi Ishaq ta hanyar dai wancan Abi Ishaq as-Sabi'i wa madaru kalamil bayhaqi gaba daya abinda maganar imamul bayhaqi wato matattarar maganar imamul bayhaqi ala annahu da'ifun cewa wannan riwaya ce da'ifiya wala ya tabayyana wajhu da'afi amma fa fuskar raunin bata bayyana ba yace mai rauni ne amma ta ina raunin yake fuskar raunin bata bayyana ba wa kad qala rafi'i domin al-Imam Rafi ya ce innahu hadithun sabitun mashhurun wannan hadisi fa da ake magana akan sa hadisi ne tabbatacce kuma hadisi ne wanda yake ainihin wato mashhuri wannan hadisin wani hadisi kenan hadisin can na sayyidina Ali lokacin da yazo game da rasuwar mahaifinsa ko yake ta hadisi ne wanda yake shi Imam an-Nawawi maganar madogarar sa ba ta da wani dalili ko hujja mai karfi haka maganganun Imam al-Baihaqi kamar in akan su ya dogara to su ma an katattaro maganganun akan cewa wannan riwaya da'ifiya ce fuskar raunin ta ina ta zama da'ifiya ba bai fito sarari ba shi yasa ar-Rafi yake cewa innahu hadithun sabitun mashhurun wannan hadisi ne tabbatacce kuma hadisi ne mashhuri yazo ta ruwayoyi da daban-daban malamai sun ruwaito shi qala zalika fi amalihi a cikin al-amali din sa ya kawo wannan wa azahu fil fati ya kuma kawo shi a cikin fil fati cikin fatul bari a mujalladi na 7 shafi na 154 ibn khuzaima ya kawo isnadin zuwa ga ibn khuzaima aidan wa ibn al-jarud da kuma ibn al-jarud fa'idatun mala yace ga wata fa'ida hadal hadith wannan hadithin auradahu al-baihaqi to ai imamu al-baihaqi ya kawo shi fi babi al-muslimu yughassilu dha qarabatihi ya kawo shi imamu al-baihaqin kuma kaga a can ya ce da'ifi ne duk da ta ina ya zama da'ifi ba a samu fuskar da ta nuna da'ifancin sa ba to kuma har wa yau shi Imam al-Baihaqi a cikin wani babi da ya kulla a cikin littafin sa babu al-muslimu yughassilu ko yughassilu dha qarabati babun da yake magana akan musulmi zai wanke dan uwansa makusanci min al-mushriki daga cikin mushrikai wa yatba'u janazatahu kuma zai raka jana'izar dan uwansa wanda yake ba musulmi ba kafiri wa yadfanahu kuma zai binne dan uwansa duk da dan uwan nasa ba a musulunci ya mutu ba wala yusalli alai kawai sallah ce ba zai masa ba Imam al-Baihaqi wannan babi ne Imam al-Baihaqi ya kawo babin musulmi yayi wa dan uwansa makusanci wanka koda ko arne ne ya kuma raka janazarsa ya kuma tabbatar an binne shi kawai sallah ce ba zai masa ba wa anta tara annahu laysa fil hadith ma tarjama lahu min al-iktisal fa qala al-hafiz ta'likan ala kalami tanbihu laysa fi shay'in min turuqi hadha al-hadith at-tasrih bi annahu ghasalahu illa an yu'khadha dhalika fi qawlihi fa amarani faghtasaltu fa inna al-iktisala shuri'a min ghasl al-mayyit wa lam yushra' min dafani
ولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل سيكتوا يا كوانا مغانا تكيم فتو الباري واندا ياجين جناتزوا ابن خزيمة هرو ويود ابن الجاروت سيديك الكاشن هكا أكوي فائدة هذا الحديث wannan hadithin shine muka ce Imam al-Baihaqi ya kawo shi a cikin wani babi al-Muslimu yughsilu ko yughsilu za qarabatihi har zuwa karshe wa anta tara kai kana kaga cewa annahu laysa fil hadith a cikin wannan hadithin babu ma tarjama lahu abinda ya tarjama shi min al-ightisal na wanka laysa fil hadith ma tarjama lahu bin al-ightisal kaga kenan hadisin da ya kawo shi ya kawo unwanin tarjaba babun al-muslimu yaghsilu dha qarabati to sai yake cewa kai kuma ka kalli hadisin za ka ga laysa fil hadithi babu a cikin hadisin ma tarjama lahu abinda shi Imam al-Baihaqi ya tarjama akan sa min al-ightisal da wanka fa qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani sai ce ta'liqan ala kalami yana mai ta'liqi akan wannan magana tasa sai ce wa tanbihun ليس في شيء من دروك هذا الحديث باب وانا ابو نا التصريح بينا وقرر da yazo cikin wata hanya cikin hanyoyin wannan hadisin bi annahu gasalahu cewa sayyidina ali ya wanke shi illa an yi ukhadha zalika sai dai in za a fahimci haka ne min kaulihi da fadin sayyidina ali fa amarani faghtasaltu sai ya umarce ni nayi wanka fa inna lightisala domin shi yin wanka shuri'a an shar'anta shi ne min gasilil mayyiti daga yi wa mamaci wanka walam yushra'a min dafani amma ba a shar'anta yin wanka ba dan an binne mamaci a ina aka shar'anta an shar'anta yin wanka ne in mutun yi wa mamaci wanka ba in ya binne mamaci ba walam yastadilla al-Baihaqi wa ghayru Imam al-Baihaqi shi karan kansa da wanin sa ba su yi hujja ba illa ala lightisali sai akan wanka min gusulil mayyiti da in an yi wa mamaci wanka sannan za a yi wanka wa qad waqa'a inda Abi Ya'la yazo cikin ruwayar da wato Imam Abi Ya'la min wajihin akhar ta wata fuskar daban fi akhirihi a karshen sa wa kana aliyun sayyidina ali ya kasance idza gasala mayyitan idan yayi wa mamaci wanka igtasala shi ma sai ya wanka da kaga maganar ta takaitu ne akan in yi in akai wa mamaci wanka kai wanka kenan waɗanda ba su ne suka mubasharanci wa mamaci wanka ba kila suna waje suna jira a fito da shi ko sun tafi wajen gyara gurin da za a sa shi a kabari a makabarta waɗannan su ba da su ake magana ba da haka su kawai suka yi alwalaya wadatar wanda yi wa mamaci wanka shine aka shar'anta shi ma zai yi wanka qultu hadhihi ziyadatu inda ahmad ci wannan ziyada din Imam Ahmad ya kawo ta aidan wabnuhu da kuma dansa a cikin zawaid kama ta kaddama kama yanda bayani ya gabata wa yustagrabu min al-hafiz kayfa khafiya alayhi dhalik abinda yake wato maganar wato abinda yake abin al-ajabi ko abinda ya zama bako daga al-hafiz ibn hajar al-asqalani kayfa khafiya alayhi dhalika ya akai wannan magana ta buyan masa la siyama wa huwa qad azal haditha li ahmad kama ra'aita musamman ma shi kansa ibnu hajar fa ya kawo wannan hadisin ya jingina shi zuwa ga imam ahmad kamar yanda ka gani amma ya akai kuma abun ya zama yustagrabu min al-hafiz sai aga abun ya zama bambara kai daga al-hafiz ibnu hajar ta yanda wannan mas'ala ko wannan hukunci ya buya a gare shi domin musamman kaga shi da kansa ya koro hadisin da isnadin sa zuwa ga imam ahmad kama ra'aita ثم ان قوله سنن مغنى سديت ولم يشرع ولم يشرع الاغتسال من دفن با الشر ان تيون وانكا با ان ان بنني مامتي فيه نظر ita kanta wannan magana akwai akwai duba a cikin ta li anna liqa'il an yaqula domin me magana zai iya cewa innal haditha zahirud dilalati ala mashru'iyyati zalika to ayan an kalli zahirin hadisin wato yana nuni akan shar'antuwar haka wala yunafihi ziyadatu allati waqa'at fi akhir alhadith ziyada da aka samu a ƙarshen hadithin wannan ba za ta kore wannan hukunci ba li annaha jumlatun musta'anafa domin ka kalli ziyadar da ta zo a ƙarshen hadithin wata jumla ce mai cin gashin kanta jumla ce ita ma sabuwa ba ta da alaka da abin da ya gabata a farko la alaqata laha bima qablaha, wannan jumla da aka samu ta ziyada ta karshe ba ta da alaka da bayanin da ya gabace ta. A'ani, abinda nake nufi annahu la dalila fil hadith, babu wani dalili a cikin hadithin anna aliyan cewa sayyidina ali inna ma kana yagtasilu, yana yin wanka ne kawai min ghusl mayyiti, daga wankan mamaci. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyahu bil ghusli fil hadith, saboda umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina ali da yin wanka fil hadith a cikin hadithin. Bal hadha shay'un wa dhaka shay'un akhar, wannan wani abu ne, wancan wani abu ne daban. Na'am, in thabatat riwayatul atiya, sai dai in riwayan nan da za ta zo nan gaba ta tabbata, fala manasa min at-taslimi, to babu makawa sai a miƙa wuya bima sabaka, da bayanin da ya gabata an al-Hafiz, daga al-Hafiz Ibn Hajar. In wannan riwaya da za ta zo yanzu ta tabbata, to sai a yi sallama wa maganar al-Hafiz Ibn Hajar. Faqad qala aqiba kalamihi al-madhkur, domin a ƙarshen wannan magana tasa da aka ambata ya ce, qultu, sai na ce, waqa'a inda Ibn Abi Shaybata, an samu ruwaya da tazo daga Ibn Abi Shayba, fi musannafihi, a cikin musannaf dinsa, bil lafzi, da lafazin qultu, sai na ce, inna ammaka ash-shaykha al-kabira qad mata fa mata rafihi, qala ara an tughsilahu wa tujinnahu wa qad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu. Yake cewa sayyidina Ali sai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa inna ammaka baffanka ash-shaykha dattijan nan al-kafira, wanda bai musulunta ba, qad mata, ya mutu, fa mata rafi, me kake ganin za a yi masa? Qala ara an taghsilahu, yace ina ganin kai masa wanka, wa tujinnahu, kuma ka je ka binne shi. Wa qad warada min wajhin akhar, ya zo ta wata fuskar daban, annahu gassalahu, ko gassalahu, ya yi masa wanka. Rawahu Ibn Sa'din an al-Waqidi, sai dai wannan riwayar Ibn Sa'd ya ruwaito ta daga al-Waqidi. Qultu, sai na ce, amma al-Waqidi fa matrukun muttahamun bil kadhibi, shi al-Waqidi duk wanda bai manta karatun mu ba na hikmatu min at-tarikh, an faɗi wane ne Waqidi din nan, yake cewa amma Waqidi din nan fa matrukun, maganarsa abar watsarwa ce, shi kansa abun watsarwa ne, muttahamun bil kadhibi, domin Waqidi mutun ne da ake zargin sa, ake tuhuma sa da ƙarya. Fala qimata li ziyadati, da ka ziyada in dai ta Waqidi ce ba ta da wata kima. Na fata an gane, in dai ziyada daga Waqidi ne, to wannan ziyada ce wadda ba ta da wata kima. Wa amma ziyadatu Ibn Abi Shayba, amma ziyadar Ibn Abi Shayba, an taghsilahu, riwaya da take cewa ina ganin ka wanke shi, fa hiya munkara aidan, to ita ma ziyada ce wadda take munkara, li'annahu akhrajaha, domin shi Ibn Abi Shayba ya fitar da ita a mujalladi na 4 shafi na 142, min dariqil ajlahi, ta hanyar wani rawi da ake kira al-ajlah an ash-sha'bi, shi kuma ya ruwaice wannan ziyada din ne daga Imam ash-sha'bi, mursalan, ziyada ce ko riwaya ce mursala, wa huwa ma'a irsalihi, duk da cewa wannan riwaya ce mursala, fa innal ajlaha, to shi kansa rawin ajlaha fihi da'afu, shi ma mutum ne wanda akwai rauni, yana da rauni, da'ifi ne, fala hujjata fi ziyadati aidan, shi ma ziyada ta sabata da wani, ba za a yi hujja da ziyadar sa ba aidan. Kaga kenan duk ziyadodin guda biyu akwai matsala, ziyadar Waqidi fa innahu matrukun, sannan muttahamun bil kadhib, ziyada ta biyu kuma ta ajla, shi ma al ajlahu fihi da'afu. An gane ko? Mas'ala ta 88, wala yudfanu muslimun ma'a kafirin, ba a binne musulmi tare da kafiri, shi yasa makabartan musulmai daban, makabartan kafirai daban. Na'am, za a yi masa wanka, zai wanka, shine muhim abinda ake so a fahimta ke, ba a binne musulmi tare da kafiri, shi yasa
zaka ina ganin wannan yayi tasiri zaka makabartan ma daban-daban ce idan musulmi ya mutu sai a kai shi makabartun mu na musulmi idan kuma kafiri ya mutu sai a kai shi kabarin raka ko ko an samar da wani guri banda kabarin raka ai to sai su kai shi can kabarin raka wala kafirun ma muslimin ko kafiri a hada shi da gawan musulmi ba a yin haka bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimina bal shi muslimi ana binne shi ne a makabartu na musulmi wal kafiru fi maqabiril mushrikina kafiri kuma a binne shi a makabartu na mushrikai shine daidai kadhalika kana al amru haka al amrin ya kasance ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam azamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wastamarra kuma al'amarin haka ya ci gaba da tafiya ila asrina hadha ha wannan zamanin namu shi yasa kaga mun mun zo mun gaji wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam inda musulmi suke ga makabartun mu nan masha Allah ta ko ina in karne ya mutu sai a kai shi kabarin raka kaga shikenan wannan sunna ce da muka gaje ta tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu wa min al adillati ala zalika daga cikin dalilan da ke nuna ba a hada makabarta tsakanin musulmai da mushrikai hadithu بشير بن خصاصية واتو حديث بشير بن الخصاصية قال بشير بن الخصاصية يجتوى بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا إنا تفيا تارد منزان الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي منزان الله ينارك واتو آخذا بيده ينارك إدها النزا فقال سيبن ذلك يبن الخصاصية يا كي ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله بك زمن تو كنا فشيبا جمد أبند الله يهكونتا أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكسن تي كنا ينتب كاي تب كنا تفياتا رد من زن الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه قال يتي إنا سمان ياتي آخذا بيدي كنا ركد حننسا فقلت يا رسول الله ابن الخصاص يا يكي توا سينتي يا مايكين الله بي أبي وأمي فانسر مهي فينا دا مهي فياتا غريكا ما أصبحت أنقم على الله شيئا باني دا ونقور فيغا مدى الله كوكرا أنغانيكو باني دا ونقور فيغا مدى الله كوكرا شيني معنا ما أصبحت أنقم على الله شيئا كل خير فعل بي الله دك الخير ده يساميني دغ الله ني دك الخير ده يساميني دغ الله ني دهك باني ده قورفي ان غاني كو كدوبا لمبا تا 1 يتي انما قال له عليه الصلاه والسلام هذا ابين ده يسا النبي صلى الله عليه وسلم يچوا بشير ابن الخصاصيه هكا لأن بشير رضي الله عنه أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه سبيل الشي بشير ابن الخصاصية أظاهر يا بيّن الدى رشن جن دات انسا كو يا بيّن الدى ججن هقور انسا دليل النيسا دي سامو دقا انقوى كو قرن قبيل سا ya samu nisa daga kabilar wato nisa daga garin kabilar sa to sai annabi yake ganin kamar ya dan nuna gajan hakuri akan haka kamar yana da korafi akan haka faqad rawat tabarani fil kabir wal awsat an bashiri nafsa imam tabarani a cikin al kabir da cikin al da kuma al awsat ya ruwaito hadisi daga dai shi bashir ibn al khasasiya shi kansa قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم فلهقته بالبقيع سينر سكيش أبقيع فسمعته يقول سينجينا السلام على أهل الديار من المؤمنين أمن شن الله يتبت جماع بوتا ونن جدا جيد جمومني وانقطع شئسي سيهنشن تاكلمين يسينكي ko igiyar takalmina sai ta tsinke faqan manzo Allah sai ya ce da ni an ishka da maka shikenan ka hutar da kafafuwanka ma hutar da kafafuwanka faqultu ya rasulullah sai na ce ya makin Allah dalat uzubati
wa na'aitu an dari qaumi, yace zama na nesa da iyali na yayi tsawo, sannan nisa na daga gidaje ko unguwanni ko rukunin kabilan mu yayi nisa. Fa qala, sai manzo Allah ce, ya bashiru ala tahmadillah alladhi akhadha bi nasiyatika min bayni rabi'ata qaumun yarawna laula annahum in kafa'atil ardu biman alaiha. Yace ya kai bashiru, ashe ba za ka gode wa Allah ba? Da Allah ta'ala yayi riko da makwarkwadar kanka, Allah yayi riko da hannunka daga tsakanin kabilar ku ta Rabi'a, wanda wannan kabilar Rabi'a, mutanen Rabi'a, qaumun mutane ne ya rauna da suke ganin laula annahum, ba dan su ba, in kafa'atil ardu biman alaiha, da kasa ta juye ta jirkice da wanda ke kanta. Akai Allah ya taimake ka dan kai nisa da mutane irin waɗancan, ai murna ya kamata kai ka gode wa Allah. Na fata an gane. Qala al-Haythami fil majma'a, a cikin al-Majma'u az-Zawaid, wato Imam al-Haythami yake cewa a mujalladinsa na 3 shafi na 60, wa rijaluhu thiqat, qultu thumma ra'aytu al-haditha fil mu'jam al-kabir, sannan yace sai na kuma ganin hadithin a cikin al-Mu'jam al-kabir a mujalladin na 2 shafi na 45 zuwa da 46, wal awsat haka a cikin al-Awsat a shafi na 116, Majma'u al-Bahrain a cikin Majma'u al-Bahrain, wa tarikhu ibn Asakir da kuma tarikhu ibn Asakir mujalladi na 10 shafi na 170, min tariqi Uqba ibn al-Mughira al-Shaybani, ta hanyar Uqba ibn al-Mughira al-Shaybani, yana cewa haddathana Ishaq ibn Abi Ishaq al-Shaybani, ya tafi da isnadin an Bashiri har zuwa Bashir ibn al-Khassas ya bihi, illa annahu qala laulahum, sai dai a wannan riwayar mazala ce laulahum, kaga a wacce ruwaya da ba karanta laula annahum, nan kuma laulahum, wa uqbatu wa shaykhuhu ishaq, da uqba ibn al-mughira ash-shaybani, wa ishaq da ishaq ibn abi ishaq ash-shaybani, tarjamahuma ibn abi hatim, ibn abi hatim di ya kawo tarjama su a cikin ibn abi hatim a cikin mujalladin sa na 3 shafi na 1 zuwa na ko shafi na 1 hadisi na shafi na 3 a mujalladi na 3 shafi na 1 da kuma na 316, da kuma shafi na 1 mujalladi na 1 da kuma safha ta 223, wa lam yadhkur fihi ma jarhan wala ta'dilan, sai da dukkan ruwayoyin da ya kawo su bai kawo wata suka ko aka sun suka ba kan ruwayoyin. Wadhahiru annahuma qad wathaqahuma ibn Hibban, zahirin zance wa'annan mutane malamai guda biyu, Uqba ibn al-Mughira Ishaq ibn Abi Ishaq al-Shaybani, qad wathaqahuma ibn Hibban, dukkanin su ibn Hibban ya wathaqa ku ya wathaqa su, yace dukkanin su thiqan. Fal yuraji kitabahu al-thiqat, za a iya komawa zuwa ga wancan littafi nasa mai suna al-thiqat. Thumma kharrajtuhu fi dha'ifa, sannan ni kuma nayi takharijin wannan hadisin a cikin silsila ahadithu dha'ifa wal mawdu'a, a hadisi mai lamba ta 635. Fata ala quburil mushrikina fa qala laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin kathirin wa fi riwayatin khairan kathiran 3 marratin, sai zo wajen kan kaburburan mushrikai. Faqala, sai ce laqad sabaqa ha'ula'i haqiqa bi khairin kathirin, haqiqa ya tsere wa waɗannan da alheri mai tarin yawa. Wa fi riwayatin khairan kathiran, a wata ruwaya alheri mai tarin yawa 3 marratin, ay laqad sabaqa ha'ula'i khairan kathiran, laqad sabaqa ha'ula'i khairan kathiran hasawuhu, ko kuma laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin kathirin. Thumma ata ala quburil muslimina, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo kan kaburburan muslimi. Faqala, sai ce laqad adraka ha'ula'i khairan kathiran, kaga wayancan alheri mai yawa ya tsere musu, shine laqad sabaqa ha'ula'i bi khairin kathirin, wayancan alheri mai yawa ya tsere musu, alheri mai yawa ya tsere musu, alheri mai yawa ya tsere musu. Haka ya faɗa akan kaburburan mushrikai, da yazo kaburburan musulmi sai ce laqad adraka ha'ula'i khairan kathiran, wayannan su kuma sun riski alheri mai tarin yawa 3 marratin. Fa bainama huwa yamshi, yayin da wata rana yake tafiya, izhanar bihi nazaratun sai yayi wani kallon bazata fa idha huwa bi rajulin kawai sai gashi sai ga wani mutum yamshi bainal qubur yana tafiya tsakankanin kaburbura alaihi na alam yana sanye da takalmansa fa qala sai ce ya sahibas sabtiyatayn ya kai ma abocin takalmi sabtiya sabtiya wani takalmi ne da ake yin sa da gashi amma gashin wani lokaci wato gashi mai laushi an gane ko fata ce mai gashi amma gashin ana gyara shi zaman to mai laushi to wannan shine zaka ga yawanci sarakuna da ire-iren su suna sa irin wannan takalmin shi ake kira sabtiya yace ya kai wanda kake sanye da takalmi sabtiya wai hakai canka wai hak alqi sabtiya taik yake cewa ka cire wannan takalmin naka fa nazara yace sai ya duba yana dubawa falamma arafar rajula falamma arafar rajulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan mutum ya gane manzon Allah ne yake masa magana sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi farama bihi ba nan take sai ya cire wadannan takalman nasa sai ya watsar da su an gane ko sai ya cire takalman nasa sai ya zubar da su akhrajahu abu daud mama abu daud ya fitar da wannan hadithin wato kun gane mahallu shahid a cikin wannan hadithin mahallu shahid shine fa'ata ala quburil mushrikin kaga daban-daban ne da yazo kan inda kaburburan mushrikai yake sai ce laqad sabaqa haula'i khairan katiran yace thumma a hada suke ba a hada kaburburan suke ba thumma ata sannan ya tafi ala quburil muslimin kaga wannan ya nuna quburul mushrikin daban quburul muslimin daban akhrajahu abu daud imamu abu daud ya fitar da wannan riwaya mujalladin sa na biyu shafi na 72 wanda sai imamu an-nasai mujalladi na 1 shafi na 288 wa ibnu majah mujalladi na 1 shafi na 474 wa ibnu abi shayba mujalladi na 4 shafi na 170 wal hakim abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a mujalladi na 1 shafi na 373 wasiyaqu lahu wannan lafazin da muka ji an koro na imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ne wa min tariqihi bal al-bayhaqi ta hanyar sa ne imam al-bayhaqi ya ruwaito hadithin a mujalladi na 4 shafi na 80 wa tayalisi da imam tayalisi wato hadithi na 1123 imam ahmad mujalladi na 5 shafi na 83 84 224 wa ziyadat lahu dukkan ziyada da aka samu a cikin wannan hadithin ziyada ce ta imam ahmad wa tabarani da imam tabarani shi ma ya rubuta hadithin mujalladi na 2 da kuma na 42 shafi na 123 wa thaniya lil bayhaqi wa laysat fil mustadrak ziyada ta biyu tazo imam al bayhaqi ya kawta amma bata cikin al mustadrak na imam abu abdullahi al hakim an naisaburi wa rawat tabar dahawi imam al dahawi shi ma ya ruwaito a mujalladin sa na 1 shafi na 293 minhu qissatur rajuli sahibus sabtiyatayn a cikin riwayar al-imam al-tahawi akwai kissar wannan mutum wanda yake sanye da takalmi as-sabtiya wa qala al-hakim sahihul isnad wa wafaqahu az-zahabi wa aqarrahu al-hafiz fil fath wannan riwaya ce wanda sahihul isnad in ji Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi sannan imam az-zahabi ya wafaqa akan haka sannan imam al-hafiz ibn hajar ya tabbatar da ita a cikin fatul bari a mujalladi na 3 shafi na 160 warawa ibn majah an abdullah ibn usman wa huwa al-basri ibn majah shi ma ya ruwaito wannan riwaya daga abdullah ibn usman wa huwa al-basri sahibu shu'ba wanda al-majiri ne da shu'ba annahu qala hadithun jayyid shi ma yace hadisi ne mai kyau wa naqala ibn al-qayyim fi tahzib as-sunan al-imam ibn al-qayyim a cikin tahzib as-sunan shi ma ya ruwaito a mujallada wato mujalladin sa na 4 shafi na 343 anil imam ahmad daga imam ahmad annahu qala isnaduhu jayyid shi ma ya ruwaito comment din da imam ahmad yayi game da wannan hadisi cewa isnaduhu jayyid wa qala an-nawawi fi al-majmu' al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' a mujalladin sa na 5 shafi na 412 yace isnaduhu hasan isnadun wannan hadisi isnadi ne mai kyau wa hatajja bihi ibnu hazm shi ma yayi hujja da shi a cikin littafin sa al-muhalla mujalladi na 5 shafi na 142 da 143 ala annahu akan cewa la yudfanu muslimun ma'a mushrikin, ba a binne musulmi tare da mushriki, fi makan wa fi makanin akhar, a wani gurin daban, ihtajja bihi ala tahrimil mashi bin ni'al bainal qubur. Ibn Hajar yana yin hujja, aya Ibn Hazm yana yin hujja da wannan hadisin akan haramcin yin tafiya da takalma tsakankanin kaburbura. An gane ko? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da ya ganshi sai ce ya sahibas sabtiyataini wai hak alqi sabtiyataik. To kaga da wannan malamai suka ce in dai ba wani abu bane da zai cutar, yana cikin adabul makabara, duk wanda yaje kan ya shiga sai ya cire takalman sa ya rike. Sai dai in ba ta da tsafta, akwai wani abu da zai cutar da kafafuwan mutane, to kaga wannan sai mutun ya batta kalmansa duba da wato illar da ake tunanin a samu. Amma in makabarta tana da hanya mai kyau, tana da abun nan, to yana daga cikin sunna mutun ya cire ainihin takalminsa ya ci gaba da tafiya a ƙasa, in ya fito sai ya aje takalminsa ya ci gaba da tafiya. Ina fata an gane. Kama sai a ce fit ta'liq ala al-mas'ala, kamar yanda dai bayanin game da mas'alar sa takalmi a cikin makabarta zai zo nan gaba, a ta'liqi na mas'ala ta 126. Was-sunnatu gaba ta 89, sunna ad-dafnu fil maqbara, duk wanda ya mutu kai shi makabarta a binne shi, wannan shine sunna. Binne mutum a wani guri ba makabarta ba ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya mutu, duk kasaitarsa, duk iliminsa, duk kudinsa, duk mulkinsa, a kai shi makabarta a binne shi. Babu magana a binne mutum a cikin gida, a waru wata nahiya a gidansa a binne shi, a yi masa wata zawiya a cikin gidansa, ko a yi masa wata wani kabari a cikin gidansa, kamar yadda ake wa shugabanni ko ake wa wasu shehunnai da makamantan haka. Dauki mutum a kai shi makabarta, wannan shine sunna. Ad-dafnu fil maqbara, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudfanu yadfinu al-mauta, domin manzo Allah ya kasance yana binne matattu fi maqbaratil baqi, a makabartar baqiya. Zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ya binne mutane da yawa a makabartar Madina. Kama tawataratil akhbaru bidhalika, kaman yanda hadisi sun kai mutawatirai da suka zo akan haka. Wa taqaddama ba'dha, wasu daga cikin hadisan ma sun gabata, fi munasabatin shatta, a wasu munasabobin daban-daban. Aqrabuha hadith, mafi kusa daga cikin munasabobin ko mafi kusa daga cikin hadisan, wato hadithu Ibn al-Khasasiya, wannan hadisin da muka karanta na Ibn al-Khasasiya, alladhi suqtuhu fil mas'alati sabiqa, wanda na kawo maka shi a cikin wannan mas'ala da ta gabata. Wa lam yunqal an ahadin min as-salafi, ba a ruwaito ba daga koda mutun ɗaya cikin salafus salih magabata na kwarai, annahu dufina, cewa an binne shi fi gairil makabara. In an ce nemo wani cikin salaf da aka binne shi a makabarta, an baka aiki. Shine walam yunqal, ba a ruwaito ba an ahadin, da aka samu daga ɗaya minas salafi cikin magabata, annahu dufina, cewa ga wani cikin salaf an binne shi fi gairil makabara, ba a makabarta ba. Illa ma tawatara aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujrati, in banda hadisi da suka zo mutawatirai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an binne shi ne fi hujrati, a ɗakin sa. Wa zalika min khususiyati, wannan kuma yana daga cikin khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, kama dalla alaihi hadithu Aisha, kama yanda hadithin nan Aisha radiyallahu anha yake nuni akan haka. Qalat, tace lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu, ka gani sahabbai sun yi sabani fi dafani game da binne shi, ina za a binne shi. Sahabbai sun yi sabani a ina za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam, shin za a kai shi makabarta inda ake binne kowa, ko kuma a gida za a binne shi? Faqala Abu Bakr, sayyidina Abu Bakr yace sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ma nasituhu, sayyidina Abu Bakr yace naju wani abu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban manta ba. Qala, manzon Allah yace ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi, Allah bai taba karbar ran wani annabi ba a wani guri, ko Allah bai taba karbar ran wani annabi ba face a gurin da yake so a binne shi. Sabani ya kau, fa dafanuhu fi mawdhi'i firashi,
sai suka binne shi a daidai inda shimfidarsa take sallallahu alaihi wasallam. Ba dan an samu hadisi daga sayyidina Abubakar ba, duk da an samu sabani, me kuke ganin zai yi nasara a ina za a binne shi? A makabarta za a kai shi, domin suna da ainihin dalilai da za su nuna cewa inda ya kamata a kai shi kenan. To amma da aka samu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya kawo hadithi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da Allah ya karɓi rayuwarsa face a inda aka karɓi ransa a nan Allah yake so a binne shi. Kawo wannan hadithi daga sayyidina Umar ya kawar da wannan sabanin fadafaluhu fi mawdi'i firashihi, da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin shimfidarsa. Akhrajahu at-Tirmidhi. In ka ɗauke wannan hadithin, babu wani mutum da aka ce shi ma an masa wannan cewa in ya mutu a gurin da ya mutu za a binne shi. Na ba ta an gane wannan khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmidhi ya fitar da wannan a mujalladin sa na biyu shafi na 129 wa qala hadithun garibun. Sai dai Imam Tirmidhi ya ce wannan hadithi ne garib. Wa Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Mulayki yudha'afu min qibali Hibzihi. A cikin isnadin hadisin akwai wani da ake kira Abdurrahman ibn Abi Bakrin al-Mulayki yudha'afu, ana raunana wannan rawin min qibali Hibzihi ta bangaren haddasa. Qultu, Albani yace lakinnahu hadithun thabitu, sai dai hadisi ne wanda yake tabbatacce. Bima lahu min ad-duruqi wa shawahid, saboda hadisi ne wanda yana da duruq kuma yana da shawahid. Lokaci yayi, to insha Allah sai mu tashi kan duruq din zai kawo mana. Amma dai wannan riwayar da muka ji ta Imam Tirmidhi riwaya ce dha'ifiya, to amma dai hadisin yana da duruq da shawahid wanda suka tabbatar da hadisin. Insha Allah su zamu karanta abinda muka karanta, ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.